بغير حساب هنالك دعا زكريا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya hada mu a wannan farfajiya, a wannan unguwa ta Kuron Nor. Ba dan komi ba sai karkashin tunatar da junanmu karkashin inuwar addinin musulunci. Shekhana wanda ya gabatar da karatu, الشيخ عبد الحميد علي، الله سبحانه وتعالى يساك مشرع الخير.
آمين.
أبن دي كرنتنا الخير، الله سبحانه وتعالى يبام إيكم أي كيدشي.
آمين.
نجاركم الله سبحانه وتعالى يبام إيكم كوتشي مش. غننت هي أدري أي زي زمن تو زامي أنسو كتي أمن تتكا وند بسوتي على السهابة. مدو إن دا أكباني إن تتمنا أكنشي shine maudu'i kan abin da ya shafi at-tawakkul, wato dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul ala Allah, mutun ya dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya mai kalamarin shiga baki daya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda maudu'i ne wanda yake da fadi, sai dai iya abin da zan mu dauka, zan mu dauki wani bangare daga ciki, shine mu dauki wasu abubuwa wanda suke nuna mana cewa lalle yin tawakkali, yin dogaro ga Allah subhanahu wataala abu ne wanda yake da mahimmanci, abu ne wanda da ni da kai da dukkan wani dan adam babu wanda zai zamanto bai da bukatar wannan. Bar ma bukatuwar da muke da akan mahimmancin mu ringa sanya lamarin mu zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala ta fi bukatuwar da muke ta abinci da abin sha. Za ka gani cewa lalle rayuwar dan adam da tana dogara ga cin abinci da shan abin sha domin ya rayu. To yanda kake bukatar wannan, bukatar da kake da ta irin abin da ya shahi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka mai da lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, lasiya ma a irin wannan zamani wanda fitintunu sun yi yawa daga ko'ina, wanda idan ka duba dama da hagun duka fitina ce, wanda zaka gani da yawa a irin wannan lokaci wani zukatan da yawa daga cikin al'umma sun dogara game da abin da ya shahi wani sababi da suka rike sun bar Ubangijin wanda yake da sababi, sun bar Ubangiji subhanahu wataala, sun bar tushe, sun kama wato abin da ya shahire shi. Zaka ga da yawa daga cikin al'umma wani ya dogara ne kawai da dukiyar shi, cewa shi dukiya gare shi, wannan dukiya da yake da za ta iya mishi komi. Wani zaka gani a'a shi ya dogara ne da wani matsayi da Ubangiji subhanahu wataala ya bashi. Nawa ne mai dukiya aka wayi gari yau bai da dukiya? Nawa ne wanda da yana da matsayi a wayi gari yau bai da wannan matsayi? To waye zai zamanto ya ce ya dogara ga Allah subhanahu wataala a wayi gari Ubangiji bai nan? Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi na tawakkali ma ta yi wa tawakkal alal hayyil ladzi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, ka yi dogaro ga alhayyi wanda yake rayayye wanda baya mutuwa. Duk wanda za ka yi dogaro da shi, in wani ne mahaifi, in kuma wani mai gida ne, in wani ne dai, za a wayi gari a wayi gari wani lokaci baya nan. Amma sai Allah ya ce maka wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, ka yi dogaro akan wanda yake rayayye wanda ya zamanto baya mutuwa gabaki daya. Ashe ka gani buƙatuwan mu ta mu zamanto mun yi tawakkali, mun dogara ga Ubangiji subhanahu wataala ta fi dukkan wata buƙatuwa da dan adam zai zamanto yana nema a wannan rayuwa tashi ta duniya. Akwai ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa tawakkal alal hayy wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun, ga Allah kadai mummunai ya kamata su zamanto sun dogara. Ka gani dukkan wanda yake mummuni bai dacewa ya zamanto kai dogaro ga wani koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan dogara da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zai ishan maka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa dukkan mutumin da ya dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to fa huwa hasbuh, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isan mishi. Wannan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, menene dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala? Asali idan muka koma za ka ɗauki ma'anar cewa ka yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ka meka dukkan wani lamarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka sallama mishi komi rayuwarka ga baki ɗaya, ka dogara ka jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan wato biyan buƙatunka da dukkan wani lamari wanda zai janyo maka na amfani da kuma wani abu wanda zai tsare ka na cutarwa. Wannan shine ka yi haƙiƙanin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu Ahmad yake cewa game da abin da ya shahi a jumulce dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ka meƙa lamarinka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan ka amuntu cewa lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kawo maka agaji, ka amuntu cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka maka akan wannan lamari da ya zamanto ka meka. Haka Ibn Rajab daga cikin bada bayani yayi akan abin da ya shahi dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yace shine gaskiyar zuciya ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kan neman dukkan wani abin amfani, abin da zai amfane ka, da dukkan neman kariya na wani abu wanda zai cutar da kai, sawa'un a nan duniya ne da gobara na tashin alkiyama. Ina ana abinda zan mu fahimta shi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala aiki ne na mine, aiki ne na zuciya, aiki ne na zuciya, ba aiki bane na gangan jiki, aiki ne na zuciya, wanda kuma wannan zuciya babu wanda ya san yaya take sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Yau dogaron da zaka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin shi a san cewa wai ka dogara ka meƙa lamarinka ne ga Allah, ko kuma a'a ka dogara da wani abu ne koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu wanda ya isa ya sani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi yasa malamai kamar yanda nusus na shari'a suka tabbatar mana cewa shi yin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala ibada ne, ibada ne wanda bai dace ba ka wanzar ma wani koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan abu, face shi kadai Allah ya kamata ya cancanta ya ka zamanto kayi dogaro da shi da dukkan wani lamarinka na duniya. kine idan muka dauka cewa shi dogaro aiki ne na zuciya kine yana buƙatar zuciyar wannan dan adam ya zamanto ya gyara ta sanan malamai suka ce dogaro ga Allah subhanahu wataala wai bai takaita ba ga mummunai kadai hatta wanda yake ba mummuni ba lokacin da zai dogara ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai kawo mishi dauki ya ishe mu misali kusa kusanan mushrikai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu bayanin su cewa idan suka haute ku
idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ila albar idza hum yushrikun
Allah yake cewa fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahuddin lokacin da suka haute ku an hau saman jirgin ruwa an hau kolokolo ana tafiya cikin ruwa lokacin da igiyar ruwa ta cire ana nema jirgi zai fadi a lokacin da Allahu mukhlisina lahuddin sai su roki Allah su tace addu'an nan da zasu yi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba su dogara ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai zai iya hudda su daga cikin wannan yanayi kaga kahurai ne ba su yi ba imani da Allah amma nan da suka zo Allah subhanahu wataala yace falamma najahum idan ya tseratar da su daga wannan kaga ashe yana tseratar da su duk da ba menene ba duk da ba musulmai bane duk da ba mummunai bane ba amma yanda suka sallama lamarin su zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala sai ya zamanto ya kawo musu dauki Allah subhanahu wataala sai ya zamanto ya cece su to haka in ka duba a tarihi yanzu mu duba misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kafin a aiko shi kafin a bashi annabta Aisha ta hudo mana hadisi cikin Sahih al-Bukhari hadisi na harkon Bukhari fi akan abin da ya shahi wato harkon wahayi da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kahin a bashi annabta sai kasance yana yin mine yana yin wani abu na tintintini a cikin wato abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta ka gani kahin a bashi annabta ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala yake tashi ya nade kaya ya je karu hira yayi kwana da kwanaki yana cikin tintintini akan sha'anin ubangiji subhanahu wataala karshe sakamakon da Allah subhanahu wataala ya mushi ne ya zamanto an turo shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka gani ashe lokacin da wanda yake ba musulmi ba lokacin da wanda yake yana can ba cikin addinin musulunci ba zai amuntu yayi tabbacin cewa lalle ubangiji subhanahu wataala zai taimaka mishi to lalle Allah idan ya taimaka mishi to ina ga kai wanda kake musulmi ina ga kai wanda kake mummuni akwai wata kissa da malamai suke badiyawa wani daga cikin turawa ya shigo irin yankina wannan namu sai zamanto sun shiga daji a dajin kuma akwai irin ƴan ta'adda wanda suke tsare jama'a suna kashe al'umma akan banza wasu wanda suke da'awar cewa jihadi suke alal hakika ba jihadi bane ba su zo suna kidnapping in mutane su zo suna kama mutane suna kashewa an shiga wannan yanayi sai zamanto an kawo musu irin wannan hari jama'ar da suke tare suka ce to mu yanzu wannan mu ƴan wurin ne amma wannan wanda yake bako wanda yake ba dan kasan mu ba ya kamata ya zamanto an tseratar da shi aka dora shi irin saman moto haka a tsoratar da shi suna tahiya sun ci rabin hanya ba su isa ba garin da zasu tahi sai zamanto wannan moto yayi fal duka tayoyi sun yi crevision kuma gashi dare ya kusa ga kuma wato abin da ya shahi ɗan ta'adda ne a baya kuma gari a nesa kuma shi bai san kowa ba wanda aka gamo shi ne kuma ba zasu iya tura motar nan har su isa wajen kilo nawa wanda zasu isa zuwa gari wanda yake bada labarin yake cewa sai zamanto shi wannan mai mashin in yace kai ba aka ramaka Allah anan zan farka yanzu wannan injin ba zan mu iya tura shi ba bazan mu iya wannan ni yanzu zan san yanda zan yi kawai in koma can wajen mutanen mu wanda aka kawo ma hari shi kuma so ake a tseratar da shi yace to kai ga hanya nan kai ga baka tahi ya kama hanya yana tahiya ga ruwa ga hadari ya taso magariba ta yi duhu dirim wato shi ba musulmi bane ba sai yake tunani a lokacin wai yanzu shi duka ƙarhin shi ya kai ƙarshe ba ta yanda za a yayi tunani gabas da ama hagun sama da ƙasa ya rasa yanda zai yi ya huta daga cikin wannan yanayi yake tunanin cewa dama wai dan adam yana iya shiga wani yanayi wanda duka wata experience din shi ta kare saboda su kahurai ne suna tunanin dan adam zai iya yin komi dan adam zai iya yin komi bai gagarar shi a lokacin ya fara tunani yace kai kawai bancin dan adam akwai wani wanda yake kula da wani abu wanda babu wanda ya isa kuma ya rinjaye shi dole akwai wanda zai zamanto shi yahi karfin kowa kowa sai dai yazo ya mushi biyayya tau'an au karhan yake tunani cikin wannan yanayi kaga bai hakai to ba ubangiji subhanahu wataala amma yana tunani kan mi ne kan irin siffofi na Allah subhanahu wataala a lokacin yace to yanzu kai wanda yake da wannan kuwa kai yanda wanda kake da wannan lamari na sallama cewa ni yanzu na gaza kawai yanzu yanda za a yi ka kawo mini dauki kuma bai san ba daga ina zai roka ya tuntuno cewa a ai akwai musulmi suna adda in suna adda daga hannu suke kawai shi ma farkon daga hannun shi yace a lokacin ya daga hannun shi ya ida tunanin shi saboda baka ce ba adda ya ida tunanin shi kawai kwatsam sai ga wani mai moto ya zo yana zawa yace mishi hau kawai ya hau bai san ba waye bai mishi ba magana ya tafi da shi yace bai jumewo ba ya kalle shi bai gane ba waye bai mishi ba magana yace yaya ne wani kuma sai da ya kai shi har kofar gidan shi da ya zo yace mishi sabka kuma ya sabka yace ba waye aiko ka ai ka san wanda ya aiko shi ko sai an wari to wannan wanda ya aiko shi ashe ya kamata ka dogara ga shi wannan wanda ya zamanto shi yake da ƙarfi shi yake sama da kowa da komai ashe ya kamata ka dogara ka sallama lamarin ka zuwa gare shi a lokacin wannan bawan Allah yace to fa shi yanzu dole ya nemi wannan wane ne ya musulunta ka gani bai cikin musulunci da warko amma Allah subhanahu wataala saboda irin fiqa da yayi irin ya nuna cewa lalle fa yanzu shi ƙarfin shi ya ƙare to ya koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya kawo mishi dauki to haka ya kamata kai dan adam a duk inda kake kai mutum musulmi ka sallama lamarin ka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah yana kawo ma dauki kai wanda kake musulmi yana taimaka ma wanda ba musulmi ba barantana ma kai wanda kake musulmi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu game da abin da ya shahi dogaro ga Allah subhanahu wataala ba haka ba kawai zaka zo ka zamna ka ce kai ka dogara ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ba mu misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr manzo Allah yake cewa da kuna dogaro ga Allah subhanahu wataala matukar dogaro da ake yi ga Allah manzo Allah yace wallahi da Allah ya azurta ku kamar yanda yake azurta wato tsuntsu manzo Allah sai yake cewa wannan tsuntsu taqdu himasan wa taruhu bitana da sai tsuntsu zai tashi kaga bai aje ba abinci a gidan kowa amma tashi yayi ta yi mi ke ta yi nema kaga shine sababin da ya kama amma da marece idan zai dawo cikin shi amine cikin shi a cike to kai ma da zaka dogara ga Allah subhanahu wataala ka riki sababi saboda ba kai ba dogaro ka ce kai dogaro kawai ka zo ka zamna kawai haka nan a dole sai ka dauki sababi to Allah subhanahu wataala zai kawo ma dauki zai zo ya kawo maka agaji a duk inda kake kuma ubangiji subhanahu wataala zai taimake ka sai dai idan ka duba halayen mutane a yanzu zaka iya kasa mutane wato kamar kaso guda uku akwai waɗanda game da abin da ya shahi dogaro ga Allah subhanahu wataala suna yin dogaro da zuciyarsu ga Allah subhanahu wataala sannan su fuskanci Allah subhanahu wataala amma babban abin da zasu bari shine su bar sababi ba zasu kama wani sababi wani abu wanda zai zamanto sun yi wato aiki dan su samu wannan da yawa zaka same shi a wajen ɗan sufiya sufai zaka ga mutum bai aikin komi yazo kawai yace ai shi ya dogara ga Allah ya zamna irin wannan aka gansu bulala ake musu ace tashi ka tai kasuwa ka nema ai sama batta ruwan zinari batta ruwan azurwa ko kuma an taba cewa akwai garin da aka taba yin ruwan sifa babu inda aka yi dole sai ka tashi ka nema to kaga wannan irin dogaro da zasu yi dogaro ne wanda yake abin ki dogaro ne wanda yake mazmum dogaro ne wanda bai dace ba kai mutum musulmi ka samu kanka akan wannan kace kawai ka dogara ga Allah subhanahu wataala ai kawai tunda Allah ya kadarta ma duk abin da zai same ka zai same ka in abinci zai zo ma zai zo ma in mutuwa zakai zakka mutu a wannan ba siffa bace ta mummuni yana daga cikin nau'i na biyu wanda mutane suke yi game da abin da ya shahi dogaro shine wanda zai zamanto zai riki wato abin da ya shahi sababi ya zamanto kuma ya ki daukan sababi amma ya mai da lamarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala yace a kawai shi ya meka ma Allah subhanahu wataala sababin da ya kama kuma bai kama shi ba bil jiddiya bai kama shi ba da kyau to wannan shi ma abu ne wanda bai dace ba abinda aka fi so sunfi na uku malamai suka ce shine wanda zai zamanto ya dogara ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya kama sababi ka dogara ga Allah subhanahu wataala sannan ka kama sababi cewa wannan abin da nayi Allah zai zamanto ya kama mini sannan bada kada mutun ya zamanto ya ce a sababin nan da ya dauka shar'i ne dole sai ya samu tasirin abin yace dole sai ya samu wato natija abin da yake nema misali zai zo ka tashi kana kasuwa amma Allah ya ki kawo kasuwai haka ne ko ba haka nan bane zakka zo ka tashi kana nema kai ne sahi ka tayi waje kaza kana kaza kana kaza amma Allah ya yi ki maka tawfiki ka dace akan wannan abin da kake nema duk da ka dauki sababin ai baka ce ba sababin ne kaza dole idan ka dauki sababi akan abin da ka dogara ga Allah subhanahu wataala to sai ka mai da lamarin cewa wannan abin da na dauka la Allah zai yi la Allah ba zai yi ba lamarin daga Allah subhanahu wataala ne dukkan abin da zai zo ya same ka daga Allah ne dukkan abin da zai kuskure maka shi ma daga Ubangiji subhanahu wataala ne to babban abin da ya shahi dogaro ga Allah subhanahu wataala babu inda ya kamata kuma mutum dan adam ya je ya koma ya nemi misallai dan yayi koyi da su kamar annabawan Ubangiji subhanahu wataala annabawa su ne Allah ya turo mana dan su karantar da mu dan mu zamanto mun yi koyi da su Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katheeran
Ubangiji subhanahu wataala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle hakika ya kasance game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abun koyi ne kyakkyawa abun koyi ne wanda ya dace ga dukkan wani mutum musulmi idan zai yi koyi yayi koyi da ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ka gani idan ya zamanto zakai koyi da annabawa to haka a dogaro bari mu gani wasu daga cikin annabawan Ubangiji subhanahu wataala yaya suka yi da irin dogaro da irin me kalamarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala mu dauki farkon manzanni annabi Nuh alaihi salatu wassalam mun san annabi Nuh yanda yayi gwagwarmaya da kafurai yanda yayi gwagwarmaya da mushrikai mushrikan ma irin na zamanin da masu tsawon rai ba irin namu ba wanda yayi ya ira bai huce shekara 10 ya tahi annabi Nuh haka sai da yayi shekara 950 yana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala
ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhazahum at-tufan wa hum zalimun
Allah subhanahu wataala yace mun aiko annabi Nuh alaihi salatu wassalam yake kira yana da'awa a cikin al'umma sai da yayi da'awa shekara 250 nafsan sankanta an yi yana yin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala amma a tarihi adadin wanda suka yi imani da shi malamai adadi mafi yawa saboda an yi sabani adadi mafi yawa wanda aka ambata shine mutum 80 ko kuma 80 da yanka shekara 250 950 kana da awa ka san da irin wannan wurin namu ne da wani ya ce ya fasa da wani ta zai kawo kuje kowa yayi abin da yake yi kawai kowa yayi abin da yake ba nayi nayi ba kun kiya to kun ga abin da zai same ku haka yayi ya dau hakuri akan irin cutarwa da ake mishi ya dau hakuri akan izgili da suke mishi lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce mishi ya gina
ya kirkira wato abin da ya shahi bato ya je yayi bato suka zo suna mishi izgili suna cewa to yawai yanzu
kullama marra alayhi mal'um min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun.
Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarce shi ya je gina jirgin ruwa. Daga sun zo za su wuce sai su ce to annabi Nuhu yanzu an hasa da'awa an koma kafinta ka ji wa izgili, ka hasa da'awa ka koma minize, suna mishi izgili su kuma ba su san ba izgilin na kirki zai zo musu. To duka wannan kaga annabi Nuhu mi yayi haƙuri yayi. Allah da ya hakaito mana labarin shi a cikin surati Yunus, watlu alaihim naba'a nuhin
wa ibrahim واتلو عليهم نبع نوح إذ قال لقومه
إذ قال لقومه
يا قوم ألم
إن كان كبر عليكم
مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
النبي نوح عليه الصلاة والسلام لوكاتشن دا الله سبحانه وتعالى أنبت آمنا إرين يندا wato mutanen shi suka zo suke mishi cutarwa, suke mishi makirci, suke mishi karshe dai mi ya musu, yace fa alallahi tawakkaltu, yace shi ga Allah subhanahu wataala ya dogara, ku je ku aikata duk abin da zaku aikata gabaki da kaga mi yayi dukkan abubuwan da suke mishi ya meka lamarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, saboda ya san cewa Allah subhanahu wataala zai taimaka mishi, zai kawo mishi agaji. Kaga a cikin tsakin sahara Allah subhanahu wataala yace mishi aje a kera jirgin ruwa ya yi ta ya a sahara. To in kai ne baya ka ware tunanin cewa to yane ne za a yi, yanzu in ka kirkira jirgin ruwa a dokar dajin Agares yaushe ka kai shi saman ruwa, sai ka ware tunanin cewa in dama-dama ne anan kusan kana haro bandar da dama-dama akwai isa, sai ka dora a can. To amma saboda ya san cewa lalle tabbas Ubangiji subhanahu wataala zai taimaka mishi, ya ce ga Allah subhanahu wataala ya dogara, to haka ya kera jirgin ruwan nan. To kuma Allah subhanahu wataala sai ya kawo musu dufana, aka zo aka dubiya ruwan da ba a taba yi ma duniya irin shi ba. Kasa tana zubar da ruwa, sama tana zubar da ruwa, kasa ruwa, sama ruwa.
Fajjaruna al-ardu uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir.
Lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya bashi alama cewa daidai lokacin da kaga kaza ya fara, to fa azaba ce ta zo. To a ni jama'a gabaki daya a je a shiga wannan jirgin ruwa. Aka je aka shiga jirgin ruwan nan, sama tana ruwa, ƙasa tana ruwa, Allah ya hallaka dukkan wannan al'ummu. Sai wanda suka yi tawakkali ga Allah, sai wanda suka meƙa lamarin su ga Allah su ne su annabi Nuh alaihi salatu wassalam, da wanda suka yi imani da shi ya zamanto sun tsere daga wannan. Me ya janyo musu shine dogaro da sallama lamari da imani ga Allah subhanahu wataala. Idan muka duba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, annabi Ibrahim ya zo yana kira mutane ga zamantawa a zo a bautawa Allah shi kadai, a bar bautar gumakai gabaki daya. Karshe suka zo suka mishi mi, suka zo suka darme shi, suka mishi mari, suka ce kai yanzu aka zo ka sassare ila alihatuna, ka je ka karya mana su, kai kaza. Suka ce yanzu ka hallaka shi zai dake yayi dogaro ga Allah subhanahu wataala. Lokacin da suka darme shi suka zo za a je wa shi cikin wuta, wutan ma ba wanda zai iya kusantatta, sai dai daga nesa can za a je a jeho shi. Da yayi dogaro ga Allah yayi hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wataala yace ku ya narukuni bardan
wa salaman ala ibrahim.
Kaga da yayi dogara ga Allah subhanahu wataala an jeho shi cikin wutai, yace shi ya maida lamarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala, madalla ga wanda zaka mai da lamarin shi ga lamarin ka ga shi shine Allah subhanahu wataala. Allah sai ya ka mishi dauki yace kulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim. Allah yace ya ke wuta ki zamanto sanyi, sanyin ma mai aminci, saboda sanyi in yayi yawa zai iya cutar da mutum ko ba zai iya ba zai iya aka ce to me aminci wanda ba zai cutar da kanshi ba ala ibrahim akan annabi ibrahim wuta umarnin wa take bi umarnin Allah subhanahu wataala me ya janyo mishi shine dogaro ga Allah subhanahu wataala ka duba kaga lokacin da aka umurce shi aka ce ya je ya kai dan shi da matar shi tsake tsakin daji inda babu kowa jeje ya aje su anan kai in kai ne yanzu aka ce ka je dajin agaris ka je ka aje iyallanka ka baro su sai ga ware dai kahin dai sai kai ina ji ta banu Isra'ila cewa innaha baqaratun safara ubaqul launuha tashabaha alaina kana inda amma haka yayi umarni na Ubangiji subhanahu wataala saboda ya dogara ga Allah Allah ba zai yi ba abin da zai cutar da shi haka yake iyallan shi cikin dajin nan yaje ya ajiye su da diyansu amma sakamako da Allah subhanahu wataala ya bashi da su ma da suka yi hakuri suka mere lamarin su ga Allah subhanahu wataala shine Allah ya bubbugo mana ruwan Zamzam ya zamanto wajen wannan kuma shine inda Ka'aba take ya zamanto har yanzu ana cin anwanin wannan hakuri wannan dogaro da suka yi ga Allah subhanahu wataala kaga ashe kai da zaka dogara ga Allah ka sallama ma Allah wani lamari kamar lamari zai zamanto wai ba kai kadai zakka anhwana ba tana yiwa zuriya kamata anhwana to wannan me zai janyo ma shine dogaro da sallama lamarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala mu duba muga annabi yaqub alaihi salatu wassalam annabi yaqub da dan shiwa annabi yusuf haka ɗan uwan yusuf suka zo suka tahi da shi ya kasance yana kaunar shi suka je suka nasa shi rijiya suka zo suka ce ai kura ta cinye shi me yayye mai da lamarin shi ga Allah bancin wannan shekaru sun je shi ma Yusuf inda yayi hakuri yayi dogaro ga Allah akan abin da aka mishi karshe ya tashi ya koma shine shugaba aka bashi annabta ya kama birnin Masar karshe kuma ƴan uwan suka dawo kuma game da abin da ya shahi kanan Yusuf suka ce an hana mana fa amana awo sai mun je da kanan Yusufa amma duk da haka nan bayawan Allah na annabi Yaqub yace to shi ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah fa sabrun jamil wallahu almusta'an yace ya zamanto ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah zai kawo mishi wato abin da yake yi wannan alkhairi yayi hakuri suka tahi da iya amma duk da wannan kaga anan sai ka dauki cewa annabi Yaqub sai da ya dauki sababi da ya ba su yace musu towa kada ku ringa shiga daga kofa guda kaga wannan mine ne sabab ne ku ringa shiga mini abwabin
ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa
kaga ya dauki sababi yace musu su yi kaza su yi kaza su yi kaza bai je ba yayi saki haka nan ma aka tai saboda an yi daya na biyu kenan sai a yi mi a dauki matakai saboda shi mummuni ba zai zamanto ba a rami guda ka bari kunama ta cije ka kana mummuni ka meka kafa kunama ta cije ka kuma ka kara meka a wannan ba siffa bace ta mummuni to amma duk da wannan da tsananin da ya shiga yake cewa innama ashku bathi wa huzni ila Allah
ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun
kaga yayi mai da lamarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala yace da bakin cikin nan da nake ji da dukkan wannan yanayi ina kai kuka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala ba zuwa ga wani ba yanzu da wani ne wani abu ya same shi zakka ga wanda zai fara shine fa kai wallahi kai abokina kaga yanda ake akramakallahu wa lamarin sai a hankali yanzu duk tayi tauri abubuwa sai a hankali a ka mai da zuwa ga Allah subhanahu wataala sai tayi tauci amma in dai ka rike wannan tayi taurin to wallahi za ta yi taurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da talauci ya juya mishi ya zamanto yayi talauci da yana da wadata ya zamanto ya juya yau beda yace ai da na rike kaza da na rike kaza da na rike to fa shi har abada ba zai samu ba wannan abu amma da zai mai da lamarin shi zuwa ga Allah yace ai wannan daga Allah ne kuma da mun ga Allah zamu koma Allah zai kawo mini sauki Allah zai kawo mini mafita manzo Allah yace ya kusa a kusa Allah subhanahu wataala ya mai mishi abin da ya rasa ka gani wannan shine tabi'a ta mummuni annabi Yaqub da yayi hakuri daga karshe ya kai kuka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala sai ya mai do mishi da Yusufan da kanan Yusuf din da kuma daula da shugabanci da komi Allah subhanahu wataala ya bashi gani da ya hwasayi Allah ya maido mishi abubuwa da yawa Ubangiji subhanahu wataala ya mishi na ni'ima mu duba mu gani annabi Ayyub annabi Ayyub alaihi salatu wassalam Allah yake cewa a aya Allah yace inna wajadnahu
inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab
Allah yace mun same shi mai hakuri Allah yace kai mai hakuri ne Allah ya jarabce shi da rishin lahiya da rishin lahiya sai shekaru wajen shekara 18 bai da lahiya yana kwance kai ma suka yi mishi visit suka gaji ka san an baka da lahiya in ka jima zaka gani dama akrabka Allah masu kai ma ziyara sai kaga sun rage sai can wani yau da gobe ya tuna ya ce fa ya kamata in je in kai ma akrabka Allah ziyara ya kamata in je in kai ma wani ziyara to su ma haka suka gaji gabaki daya iyalin shi sun zamanto sun halaka sun rasu amma karshe da ya dau hakuri ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala daga karshe ka mishi dauki da karshe Allah subhanahu wataala ya kawo mishi mafita to haka idan ka zo cikamakin annabawa shugaban manzanni annabin mu annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya jarabce shi ka duba ka ga yin lokacin a makka yanda Allah ya jarabce shi da mushrikai shekara 12 ko shekara 13 ana da'awa ana kira zuwa ga tauhidi cutarwa an cutar da shi tun suna da'awa a boye a cikin gida a rige busu da ƙarhin su huto har a lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya umurce shi ya je yayi hijira zai huta hijira aka yi shela a birnin Makka cewa duk wanda ya kawo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu shi raƙumi 100 duba kaga raƙumi 100 a lokacin ba karamin lamari bane ba miliyar ruka ne a wannan zamanin namu aka tashi fafutuka duk wani latti jama'a wanda ya riga ya tsufa a yaki he da ya huta kowa huta ne ma yake ya zamanto waye ake nema Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai huta ya tayi Madina haka manzo Allah ya huto ya dau sababi suka canza hanya kaga bai kama ba hanya direct yace ai ya dogara ga Allah shi annabin Allah ne bari ya tayi a sai da yemi ya dau sababi ya dogara ga Allah subhanahu wataala suka canza hanya suka yi badda kama suka tahi haka in duba da bokaye masu aiki da aljannu suka je suka yi duban suka yi kaza suka yi kaza suka ce wa an gano inda yake suka zo rijiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ko kuma kogon da ya shiga ya labe da shi da Abubakar da wakan mutanen nan duk sun zo duba su ta nuna musu wani yana nan amma a lokacin Allah subhanahu wataala ya kare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Abubakar yake cewa mi yake cewa wa ya rasulullah da wani zai kalli kasan diddigen shi ya kasde yayi kalli kasa yace da ya gamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ma baluka bisnaini Allahu salisuhuma me ya sha'aninka da mutane wanda suke guda biyu ubangiji subhanahu wataala shine na hukun su Allah ya kare su daga duka wannan ka duba kaga yakin badar ya akai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su duka mummune mutun nawa ne mutun 300 da yanka kahure sun zo dubunnai haka suka zo amma mummunan wannan haka Allah subhanahu wataala ya kawo musu agashi ka duba ka gani lokacin da aka ce musu waga kahure sun zo sun juyo za su zo su shayiru Allah yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasu qad jama'u
lahum قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
kagan lokacin da aka ce musu ga jama'u al'ummu sun zo sun tattaru gabaki dai za a zo a share ku me suka ce mutane ai ba su ji ba tsoro ce kai ga ɗan ta'addawa sun yi anan su cewa za su zo ho garin nan yanzu ya kamata ai mu bar garin nan yanzu kaza da kaza da kaza a hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi idan kana yin ta da yaqini ka huddo ta daga zuciya ka me kalmarin ka ga Allah subhanahu wataala wallahi dukkan yanayin da ka shiga sai Allah ya kama dauki dukkan yanayin da ka shiga Allah sai ya kama dauki saboda shi ubangiji subhanahu wataala ba wanda zaka yi kiran shi bane ba wanda zaka me da lamarin ka zuwa gare shi bane ya kyale ka ba wanda zaka yi kiran shi bane ya kyale ka Allah yana kana daga hannu shi da kanshi yace yana jin kunyar bawa ya daga hannu yace ya rab ya maido mishi hannun shi zero ya maido mishi hannun shi zero Ubangiji subhanahu wataala shine mai karba ma dukkan mutumin da ya shiga cikin kunci wanda ya shiga cikin tsanani wanda ya shiga cikin damuwa Allah shi yake karba ma yace amman yujibul mutarra idza da'a
yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'aluhum khulafa'al ardh a ilahum ma Allah
La
ilaha illallah.
La ilaha illallah. Allah yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-suq. Wai wane ne yake amsa ma wanda ya shiga cikin kunci, wanda ya shiga cikin damuwa, wanda ya shiga cikin yanayin biyarsa yanda zai yi kakanuka yi. Amma da sharadin idza da'ahu. Idan yayi kiran shi. Yace wa yakshifu as-suq. wane ne yake yayi mummunan abu wai ja'alukum khulafa al-ar'a ilahum ma Allah la ilaha illa Allah babu wani abin da ya cancanta ma bauta da gaskiya sai Allah wallahi ya ƴan uwa addinin musulunci addini ne mai ni'ima addinin musulunci ya darajta ka addinin musulunci ya maka komi ta yanda kai ne ka jahilci kanka kai ne ka jahilci musulunci kai ne ka jahilci karantarwar musulunci ta yanda kake barin wani abu yana tsoratar da kai kake barin wai cewa zaka ringa firgici zaka ringa tsoron wani abu baka sallama lamarin ka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ka me kalmarin ka zuwa ga Allah duk duniya babu wanda ya isa ya cutar da kai Allah subhanahu wataala in bai kadarta maka ba abinda zai same ka wallahi babu wanda ya isa ya sa wannan abin ya same ka
illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun
la yace gai musu kullun yusibana illa ma kataba Allah lana babu abinda zai same mu sai abinda ubangiji subhanahu wataala ya riga ya rubuta mana maza Allah yake cewa ma asabaka lam yakul liyukhtika wa ma akhtaka lam yakul liyusibak dukkan abinda kaga ya same ka to dama ba a kadarta ba zai kuskure maka abinda ka kuma ya kuskure maka baka samu ba to daman Allah bai kadarta ba wannan abin zai same ka ka shawo maka kanka lafiya Allah yace wane ne zai zamanto yana taimaka muku duk lokacin da kuka shiga cikin kunci idza da'ahu idan kun karba mishi kira ashe lokacin da ka shiga cikin yanayi Allah ya kamata ya zamanto ka kiraya ka duba kaga kissar annabawa mun bar annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da tantiri fir'auna aka zo aka yi gwagwarmaya annabi Musa mantin ya dau bani Isra'ila sun huta sun bar gari tun gwagwarmaya da aka yi aka tara musu masihirta aka tara musu dukkan wani tantirin boka aka kawo dan ya zaman tobi a tsoratar da su annabi Musa alaihi salatu wassalam amma Allah ya bashi wannan sanda da ita ya zaman to ya halakar da dukkan wannan abin da ya shayi sihiri wanda suka yi suka huto suka tsere ma fir'auna haka ya zaman to an same su an riske su har suke cewa inna lamudrakun
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون
قال كلا
إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
الله سبحانه وتعالى yake cewa falamma tara al-jama'ani lokacin da jama'u biyu suka ga juna suka hadu ga mutanen annabi Musa sun gudu sun isko teku gaban su babu hanya ruwa ne ga fir'auna ya biyo baya kala ashabu Musa mutanen Musa sai suke cewa inna lamudrakuna kai an wannan in mu har riske mu inna lamudrakun an cin mana annabi Musa saboda karhin tawakkali ga Allah subhanahu wataala yace mine kalla ko daya a da sora ne inna ma'iya rabbi sayahdi malamai suka ce wannan fadar tashi ta kalla Allah sai ya ayo wako mishi wahayi kai sai wahayi yazo a ce aka cika bugi wato wannan teku Allah subhanahu wataala da dalilin wannan bugan teku da ya Allah ya bude hanyoyi a cikin tekun wannan ya zamanto tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha haka Allah ya bude a cikin abinda duniya ba a taba yin wannan abu game da abinda ya shahi teku kai sai a bude teku kaga kasa kasa kuma wanda take mai busassa ba kasa wanda take da damshi ba haka Allah subhanahu wataala ya tseratar da su to in ka duba tarihin annabawa da salihan bayi tun daga wato in ka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da wanda suka zo bayan su zaka ga irin halin magabata yaya suka kasance game da islam me kalmarin su zuwa ga ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin ya'yan uwa abinda ya kamata kowa ya rike shine wannan dogaro ga Allah subhanahu wataala wai bai takaita ba cewa sai ka shiga wani abu ko kuma a kaza a dukkan yanayinka na yau da gobe wajibi ne ka ringa miƙa lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala cikin dare ne cikin yini ne yana daga cikin addu'a ta barci ma ka miƙa lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya miƙa yayi addu'a kwana yace ya miƙa lamarin shi zuwa ga Allah ya sallama ma Allah subhanahu wataala lamarin shi yayi kaza yace idan ya mutu a cikin wannan daren yace mata alal fitra ya mutu akan wato tushen addinin musulunci ka duba ka gani yanda kuma dole ya zamanto babban abin da zaka dauka shine sababi kada ka bar cewa kai tawakkul ka ce a kai ka dogara ga Allah amma baka dauki sababi ba a dole ka dauki sababi saboda wannan sababi shari'ar musulunci ta karantar da mu mun gani annabi ayyub yanda Allah ya jarabce shi bai da lahiya amma daga karshe da aka ce mishi urkud bi rijlika hadha mughtasilun baridun wa sharab ka gani sai da aka sa shi yayi wani abu ya dan bugi kasa wato da kawashi tukun ruwan ya fito wanda ya sha yayi wanka Maryam alaiha salam lokacin da ta zamanto tana nakuda kaga karshen dai a taimaka ma mutum shine mutumin da yake nakuda bace tana da nakuda tana da rauni tana da abubuwa amma duk da wannan Allah subhanahu wataala yace mata wa khuzi ilayki bi jid'in nakhla tusaqita alayki rutban janiya kaga sai da aka ce taje ta gilgiza iccen da binu to dole ya zamanto ka dauki sababi a dukkan dogaro da zaka yi ga ubangiji subhanahu wataala ka zamanto kuma sababin nan kada ka ce wannan sababin da na dauka shine zai bani abin a Allah ne mai tafili Allah ne yake badawa Allah ne zai zamanto ya kawo maka zaka iya daukan sababin misali Allah subhanahu wataala idan bai kaddarta ma ba ya zamanto baka samu ba wannan akramaka Allah da sauran lokaci yayi to akwai abubuwa wanda da mun so mu dauki irin wuraren da mutun ya kamata a ce yayi dogaro ga Allah subhanahu wataala kashi misali irin wajen neman arziki misali lokacin da ka hadu da makiya misali lokacin da bakka da lahiya misali lokacin da aka ma wani makirci misali lokacin da wani bala'i ya shigo maka mu dauki irin musallai wanda suka zo a cikin alqur'ani Allah dai sai wani liqa'i a wani waje idan Allah subhanahu wataala ya kadarta abinda muka fadi na daidai Allah ba mu lada kuskure kuma karancin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatan mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullah
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh duk wani ma alfa ka ne mun duk mun yi
masha Allah ya kuma 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 Allah
ya kuma Allah ya kuma Allah ya kuma Allah ya kuma Allah ya kuma Allah ya kuma Allah ya kuma ne wani da cikin jagogoyin yakufo sinai kan yan go ce cika